Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da zamani ta cikin shirin jamhuriya inda muke dauki da cigaban labarin da muka kawo mai sauraro a wannan rana da karfe 12 kenan ta cikin shirin yan zazu wanda yazo daga babbar kotun jiha mai lamba 17 dake zamanta Amila Road karkashin mai shari'a Maryam Sabo inda hukumar Hadeja Jama'are wato kogin Hadeja Jama'are kenan suka shigar da tsofaffin ma'aikatan su ƙara gaban kotun suna so kotun ta wato ainihin sa su tashi daga gidajen da suke ciki a zaune wanda suke ganin cewa mallakar hukumar ne inda a hannu guda su kuma suka wato ainihin maida takaddu na martani a gaban kotun cewar wannan gidaje fa tun shekarun da suka gabata gwamnatin tarayya ta bawa hukumar ta kogin Hadeja Jama'aran umarnin a siyarwa da ma'aikatanta da suke zaune a cikin wannan gidaje amma sai suka yi zargin ita ko in ce shugabannin wannan hukuma tun a wancan lokacin ba su siyar musu da gidajen ba illa dai suka siyar musu da iya gidajen suka siyar da iya gidajen da nasu ne na manyan ma'aikata su kuma kananun ma'aikata ba su siyar musu ba sai a wannan lokaci da suka riga suka yi ritaya ne wasu su ma har sun mutu ƴaƴayensu ne a cikin gidajen suka zo suka buƙaci su tashi su bar wannan gidaje domin su yi amfani da shi a matsayin ƙashin kansu maimakon wancan dama da gwamnati ta bayar a siyar musu to hakan ta sa bayan da shi lauyan hukumar ta kogin Hadeja Jama'aran ya shigar da takaddun ƙara gaban kotun shi ma lauyan su ya shigar da takaddun kariya aka kuma sanya ranar 18 ga watan 5 na wannan shekara ta 2022 domin sauraron dukkanin bangarorin a yi zube ban ƙwarya a gaban kotun inda a ɗazun da malin karfe 12 na ranar muka yi kokarin yin tabin alli da bangarorin guda biyu to zuwa yanzu dai mun samu damar zantawa da wato ainihin bangarorin musamman farawa da shi lauyan wannan tsofaffin ma'aikata
sunana barista Yahuza Muhammad Nura kuma ni ne lauyan ma'aikata waɗanda suka yi ritaya daga Hadeja Jama'are
ku ne masu ƙara kenan
mu aka yi ƙara
to akan me aka yi ƙara ku
Hadeja Jama'are ce ƙaran mu take so ma'aikata waɗanda suka yi aiki shekara 35 wasu ma sama suke so su tashe su daga gidajen da suke ciki bayan sun yi wa gwamnatin tarayya wannan aiki sun ƙarar da rayuwarsu a wannan aiki kuma gwamnati ta gabatar da taimako na ko kuma wani tsari na monetization wanda duk wanda yake aiki a ƙarƙashin federal government ta siyar mai da gidajen da yake ciki kuma haka aka ba da circular aka ba management na Hadeja Jama'are cewa siyar wa da bayan Allah nan waɗannan gidaje suka karɓi circular suka ajiye ta a gefe ba su sayar da gidajen ba mutanen da suna ta ritaya wani ma yanzu in ka sallame shi bai san ina za shi ba wani ya mutu iyalansa ne a ciki wani yanzu in kace ka kwace wannan gida ka bar shi ina zai je to amma duk da haka suka yi ƙararsu a gaban wannan kotu suke neman cewa kotu ta karɓa wannan gidajen ta basu wannan shine makasudin ƙararsu kuma sun kawo kunshin ƙara kuma mu ma mun mayar da martani in fact ma akwai committee da federal government ta nada a halin yanzu presently a karkashin barrister MS Garba cewa duk wanda yake occupant na gidan nan ne a siyar mar amma su management saboda wataƙila ko wani abu ne ko san rai irin nasu sun ce da su zauna a yi a sayar da gidajen nan ga mutanen da suke ciki
to a hannu guda shi ma lauyan hukumar ta kogin Hadeja Jama'aran mun yi kokarin taɓin alli da shi ta wayar salula kasancewar mun samu saɓani da shi ana fitowa daga kotun ya riga ya tafi wasu shari'un to amma dai mun kikkira wayar tasa bai samu ɗagawa ba ya Allah ko yana zaman wasu kotun ne kuma har kawo yanzu ba mu ji daga gare shi ba ya Allah sai ko a zama na gaba idan hali ya yi a ranar 18 ga watan 5 da za a sake zama sai kuma labari na biyu ne yanda wato ainihin har yanzu gadar karkashin kasa da ke kofar gadan kaya take gaba da zama cikin halin jefa rayuwar al'umma musamman masu ababen hawa cikin hadari duba da yanda wani ramin wawa keke kwata ya babure da ke tsakiyar gadar wanda sai mai abun hawa ya su kwano a gangara a su kwane ba tare da ya ankara ba ya zo dab da shi kuma zai lura da shi ko dai ya fada a samu matsala ko kuma ya kokarin kauce masa wanda shi ma hakan zai iya haifar da matsala har ma irin hakan ne a kwanakin baya muka kawo mai sauraro labarin yadda wani mai mota da ya kauce wa ramin ya ji ingije wani mai aikin kwasar shara kuma Allah ya karbi rayuwarsa to a cigaba da bibiyar labarin dai a wannan gaba tun a safan mun yi kokarin yin tabin alli da hukumar kula da titunan jihar Kano karma danjin matsayarta akan wannan al'amari kasancewar tun a bayan mun tuntube ta amma ta ce za ta waiwaye al'amarin ta gyara kuma har kawo yanzu bata gyara ba to zuwa yanzu dai mun yi tattaki har zuwa hukumar dake kan titin tsohuwar jami'ar Bayero wanda shi ma a daidai yake da kan titin da wannan gada take kuma mun samu damar ganawa da shugaban sashin ayyukan yau da kullun na wannan hukuma inda ya bayyana cewa wannan aiki na wannan kwalbati ko in ce kwata da tababure a tsakiyar gadar baya karkashin hurumin hukumar kasancewar har yanzu aikin yana karkashin ƴan kwangila da suke yin wannan aiki amma dai za su tabin alli da hukumomin nan kamfani da mai ta kanta mai ayyuka domin ganin an yi wani abu na gyara wannan gada ko in ce gyara wannan ramin kwata da yake tsakiyar wannan gada ta karkashin kasa dake kofar wato ainihin gadan kaya wani abin dubawar dai anan shine shi irin wannan al'amari a iya cewa abu ne da yake bukatar kulawa ta gaggawa domin dai rayukan mutane ne suke wato ainihin shiga cikin halin kan tafi da digirgire wanda zaka ga kudaden da za a kashe ko kuma gyaran da za a yi din koda daga kamfanin da yake aikin ko ita kanta gwamnatin ba wasu abubuwa ne da suka takara suka karya ba idan aka kwatanta shi da rayuwar al'umma wanda kuma a wasu lokutan zaka tarar ana yin wasu abubuwan da iya cewa ba su shafi rayuwar al'ummar kai tsaye kamar yanda wannan yake barazana ga rayukan mutanen ba kuma hannu guda an ajiye wannan to fatan dai a ci gaba da wato ainihin tirzawar danganin an magance dukkanin matsaloli musamman irin wannan da suka shafi rayuwar al'umman ta kai tsaye kuma hannu guda ba za mu kasa a guba ba ita kanta hukumar ta ayyuka da gidaje wanda ita ce uwa ga ita wannan hukuma ta karma wanda ita take ba kamfanonin kwangilar yin irin wannan tituna za mu waiwaye ta har da shi kansa kamfanin da yake wannan aiki dan ganin an fidda a'i da karugo Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lafiyam Muryar Zamani ta cikin shirin Jamhuriyar.